kasa san kiya hana ni sukuni naki jane fito na ganki rai yayi sanyi
kamar da wasa san kiya hana ni sukuni naki jane fito na ganki rai yayi sanyi
ina kara kaina nake na daura shirin tafiya na dauko zina ba ni baya tunda na daurariya abar farina inda nayi a baya kina amin rakiya ki kalle madubi ki ga fuskar ki gangariya dan mazari ki kira ni gwanin rawa mai sanya ki dariya mai hakuri shi zai gari ba ni kan zafin yarai
Ashe, ashe
Soya ta bani a zuciya Shauki ya sani da dariya